Shugaban kasa Akufo-Addo ya gabatar da jawabinsa na halin da kasar Ghana ke ciki ga majalisar dokoki. Doka ta 67 a kundin tsarin mulkin kasa na shekara ta 1992 ta baiwa shugaban kasa wannan dama kowace shekara ya halarci majalisar dokoki don ya bayyana hali da kasar ke ciki. Jawabin shugaban dai na sa'o'i biyu kusan ya tabu duk fannonin cigaban kasa kuma ya saki tabbatar da aniyar gwamnatin sa na yaki da
cin. So no one needs reminding in this house that I've signed into law the Office of Special Prosecutor Act.
Ba bukatar wani ya tuna mana kudurin mu na kafa ofishin babban mai daukaka kara na musamman. Wannan ne babban mataki a tsarin mu na yaki da cin hanci. Fata na shine majalisa za ta hanzarta amincewa da wadda na gabatar mutumin da aka sani da kwazo wadda yayi wa kansa tarihi na mutunci da kibabbin matsayi a fannin tattalin arziki. Shugaban ya ce ya gaji kelin bashi to amma yau tattalin arzikin kasar ta bunkasa daga kashi 3.6 zuwa kashi 7.9. Na tambayi John Jinapo tsohon makaddashin ministan makamashi ko mai zai ce game da jawabin na shugaban kasa. Ai shugaban ya cika kuduri ne kawai dake a wuyansa na yin jawabi ga majalisar dokoki amma babu wani abu sabo. A bara yayi alkabura da yawa amma ya kiyaye magana akan su. Misalin kauye daya, dam daya, gunduma daya, masana'anta daya, yayi biri zaharaji da yayi alkawarin daukewa ga batun kuɗin mai dake matsa mutane wanda ya jefa rayuwarsu cikin kunci duk ya bar su. Ga maganar ruwa lamarin ba ke wahala kurum ake yi babu wani abun kwarai da shugaban ya faɗa. Cikin sa'a na dace da wasa Honorable Abu Jinapo na NPP ta ke yamarar masa da martani yana ci.
I'm not too sure about any justification and the president is not getting.
Kamar yadda dan uwana ya faɗi, ni ba ni da wata tabbas game da gaskata wani abu da shugaba zai yi. Abinda shugaban kasa ya yi yau na jin dukkanmu za mu yi farin ciki da shi. Wannan shugaban kasa ne da ya bayyana fili cewa ya san abin da yake yi kuma kasar na akan hanya madaidaiciya. Ya yi magana akan abubuwa guda uku. Na farko shine abinda ya gada da abinda ya yi zuwa yanzu da inda yake miyan kai kasar. Shi kuwa Ishaku Abdulrahim mai nazari akan abubuwa da ke kai yana kawowa ga yadda ya ga jawabin shugaban kasa.
A performance yinsa ne shi shugaban kasa, dama kausan mutum ne mai iya magana, ya yi magana dai masu daɗi amma a cikin dukkan da ya yi da dama kaga alkawari da yake yi. Wancan bara cewa kamin wannan lokaci za mu ga facto at least fiye da 20 an gina su, amma hai barai ta wuce muka zo bana ko fatar ɗaya ba iya a yi ba.
In kuma ka dubi gate fund ɗin da ake ɗauka ake gina makarantu da su, to wannan kuɗin gate fund ɗin nan iya zo yanzu shi ake ɗauka ake biya allowance shi abin da saboda boyda sun cika alkawarin da ya da net da shi. A takaice dai so far in aka ce yi rate ɗin sa
na ladan dai inji masu iya magana bai wuce amin ba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.